أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله da izinin Allah madaukakin sarki da taimakon shi da kamawa shi zan mu ci gaba cikin wannan littafi a yau rana Juma'a 26 ga watan Rabiul Akhir 1443 Hijriya wanda yayi daidai da 26 ga watan 11/2021 Miladiya zan mu ci gaba cikin karatun wannan littafi na mai albarka Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala abinda zan mu hara da shi shine muna cikin bayani dai akan abinda ya shahi shi Al-Imam Al-Bukhari kin da kuma littafin shi Al-Jami'u Sahih dan saboda akwai abubuwa wanda ya kamata a ce mai karatun wannan littafi mai albarka asrar wasu sirrarruka na wannan littafi mai albarka a ce mutun ya san su kahin mu kai gare su kuma ya zama wajibi mu san wasu mazaya na shi Al-Imam Al-Bukhari wanda su ne muke cikin ambatawa darajojin da Allah madaukakin sarki ya ma Al-Imam Al-Bukhari a ciki dai asarkin da Al-Imam Al-Qasṭallāni ya kawo rahimahullahu ta'ala yake cewa qala Yusuf ibn Musa Yusuf dan Musa yake cewa kuntu bi jami'il Basra watar na kasance a babban masallaci na Basra fasami'tu munadiyan yunadi Basra tana daga cikin garin da ko can dadewa manyan gari ruwa ne da daddin gari ruwa ne sai naji mai shela yana ce ya ahlul ilmi ya ku malamai garin wannan laqad qadima Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari fi faqamu fi dalabi ku albushirunku yau Allah ya kawo mana al-Imam al-Bukhari cikin garin nan ku tashi ku tayi neman ilimi wa kunti fihim ina cikin su malaman fara'aitu rajulan shabban yana zuwa sai naga mutun ne sarmai laysa fi lihiyatihi baya babu ma ko wannan abikin gemun shi ko hurhura babu kadima yace yusalli khalfal usduwana yana tsaye yana sallar nafila a bayan gimshiki na masallaci falamma faraga yana karewa ka wa ahada qubihi sai jama'a duk sun kewaye shi wasa'aluhu suka tambaye shi yana shigowa shi garin kahin ya kare sallar nafila shi jama'a sun cike masallaci saboda sun ji labarin zawar shi sai suka tambaye shi akan ya sanya musu majlisi na imla'in karatu na hadisi kuma sai yace ba tare da jima'a kuma naji wani mai shelar da ya tashi yana ƙara yin shela ya ku malaman garin nan ku tattaro al-Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari yazo suka taho su ma suka tambaye shi akan ya sanya musu majlisi na karatun hadisi yayin da gobe ta yi kawai sai ga malaman hadisi da huffaz da fuqaha da masu nazari cikin ilimi dukkan su sun tattaro a wannan guri yace sai da aka lissafa kaza wa kaza alfu nafs mutun dubu kaza da dubu kaza ma'ana marwayci ya hada adadin dubunnan jama'an malaman da suka hadu malamai wanda su ma huffaz ne ba wai dalibai wanda suke sama wanda manyan malamai ne suka tambaye shi akan cewa ya sanya musu wannan majlisi na karatu kuma hikima ta Imam al-Bukhari yace zan fara muku da isnadi na mazajen garin ku he dai kare musu isnadin mazajen garin su wanda isnadi ne na garin su kuma wanda basu da shi dada ya shiga wani fannin daban wanda kamata yayi a ce shi bako da yazo shi zai amshi sanadin garin su sanadin da yake garin su amma da ya taho sanadin da ke garin su ma wanda daga na Basra ne kuma wanda su babu a wayen su ba wanda yake muntashir baina awamin nasu bainan nasu ba wannan kenan abu na gaba shine rubuce na Al-Imam Al-Bukhari dan saboda kamar yadda muka sani Bukhari ba wannan littafin bane kadai gare shi wannan littafin yayi shahara ne dan saboda kimar shi da darajar shi da shi ya shahara gara al-adabul mufrad shi ma ya shahara da birrul walidain da makamantan su amma yana da littattafai da dama wanda yanzu zan mu ji su yace amma rubucen Al-Imam Al-Bukhari sun shiga duk inda rana ta shiga cikin duniyar nan babu gabas da yamma kudu da arewa yace babu wanda zai yi musun watsuwar littattafan Bukhari illa allazi yatakhabbathu shaytanu min al-mas duk wanda zai musu ma sai in ya kasance fado har fadiya yake yi ta shaytan yace mafi girman su mafi darajar su shine wannan littafi da muke karanta al-Jami'u Sahih wanda bayan littafin Allah mai girma babu wani littafi wanda yake bi mu shi wani shi inganci. Daga cikin su akwai al-adabul mufrad, daga cikin su akwai birrul walidain, gauga ne muke duka kowanne littafin akwai bayani da ake akan shi, amma mu zan mu tsaya kan shi ba. Daga ciki akwai at-tarikhul kabir wanda al-imam al-bukhari ya rubuta shi a makabartar annabi sallallahu alaihi wasallam, da mun yi bayani cewa na dan shekara 18 ya fara rubuta shi. Daga ciki akwai at-tarikhul awsat, daga ciki akwai at-tarikhul sagir, kenan kamar yadda al-imam at-tabarani yake da al-mu'jamul kabir, al-mu'jamul awsat, al-mu'jamul sagir, to haka bukhari yake da at-tarikh. Kuma tarikh din wannan da yake ni tarihi na mazajen hadisi, ba wai tarihi bane an yi kaza a gari kaza an yi kaza, tarihi na mazajen hadisi wanda ilimin hadisi ya shafa. Kuma malamai suna nan marji'i ne dukkan su, wannan manyan makoma ne a cikin ilmin rijal. Daga cikin su akwai khalqu af'alul ibad wanda ya rubuta shi ne dan sabadda wata matsala da ta abu tsakanin shi da malamin shi shine al-imam az-zuhuli. Daga ciki akwai kitabud du'afa wanda ya zano marawaita masu rauni a cikin littafin nashi. Daga ciki akwai al-jami'ul kabir wanda ibn tahir ya ambace shi da al-musnadul kabir da at-tafsirul kabir, yana da tafsiri mai girma wanda ake ce mishi at-tafsirul kabir, wanda malabai suka ce da ya shigo hannun jama'a da babu kamar shi, ma yana daga cikin tafsiran da basu iso ba. Zakarahul firabri al-imam al-firabri dia ambace wannan littafin nashi wasu babu su. Da kitabul ashriba shi ma littafi ne wanda al-imam Daraqutni ya ambace shi a littafin shi al-mu'talif wal mukhtalif. Da kitabul hiba littafin kyauta wanda ibnu warraqa ya ambace shi. Da asama sahaba wanda ibnu manda ya ambace shi, sunayen sahabbai kawai. Ko kuma kitabul wuhudan, kitabul wuhudan wanda sahabban da suka kasance zaka ji an ce wannan sahabin bai yada hadisi ko daya a cikin wannan hadisin da ya rawaito gaba ɗaya ma a rawai shi guda ɗaya ne. To Bukhari ya hada wannan sahabban ya yi littafi guda a kansu. Da kitabul mabasut wanda al-imam al-khalili ya ambace shi cikin al-irshad. Sai kuma kitabul kuna wanda al-imam al-hakim ya ambace shi kuma ya yawaita cirarwa daga gare shi ma daga cikin littafi, a cikin littafin shi ma'rifatu ulumul hadis. Da kitabul fawaid wanda ɗalibin shi al-imam tirmizi ya ambace shi cikin manaqib na jami'in na al-jami'u sahih. Wannan littattafan al-imam al-bukhari kenan, wanda wasun su akwai, wasun su kuma basu zo ba, suna cikin mafukudai wanda babu su, ba su samu zawwa ga al'umma ba. Abu na gaba sai yaban da malamai suka yi ma al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala, yace amma yaban da mutane suka yi tayi mishi da hibzi da harda kwarin harda da gudun duniya da tsantseni da ma wasu abubuwan da aka siffanta shi wanda malaman zamanin shi ya kere su a wannan abubuwa, kuma ya wuce ya zama shine dokin su kuwa a cikin wannan gurin, da makiyi da wanda yake daidai da shi gabaki daya sun yi wannan akan shi, tabbatarwa akan wannan abubuwa, wannan sufofi da ya tabbatar su ko makiyin shi bai musu akan su. Al-Imam al-Bukhari, al-Imam Tajuddin Subki a cikin tabaqat in shi yake cewa al-Imam al-Bukhari imamul muslimin wa qudwatul mu'minin, shugaban musulmi ne kuma abun koyi ne ga mummunai, kuma shehi ne na masu tauhidi, shine makoma a cikin ilimin hadisi na shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qutaiba ibn Sa'id yake cewa jalasul fuqaha wal ubad, na zamana da malaman fiqh da masu ibada, malamai da masu ibada da masu gudun duniya, yace tun in yi hankali na ban taba ganin malami kamar Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari ba, yadda yake da riko da addini kamar da gudun duniya kamar Umar ne a cikin sahabbai. Yace Bukhari da koda cikin sahabbai Bukhari Allah ya kawo shi da aya Allah ce. Ahmad ibn Hanbal yake cewa a cikin abinda Khatib ya rawaito da sanadi mai kyau, yake cewa Khurasan ba ta taba huddar da malami bukan Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari. Wannan duka manyan malamai ne wanda ya san su zai san kiman magana, manyan mutane suke mishi shaida. Ibn Kasir yake cewa dakhala Baghdad, ya shiga Baghdad shekara ta 8, yace cikin dukkan shigowar da yayi mutane suna ta haduwa akan Ahmad ibn Hanbal ya ba su hadisi, sai suke mishi zargi, suna zargin shi akan zama da yayi a Khurasan. Yaquba ibn Ibrahim ad-Dawraqi yake cewa Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari faqihu hadhihi al-umma, Bukhari shine malamin fiqh na wannan al-umma gabaki daya. Ibn Dar yake cewa afqahu khalqillahi fi zamanihi, mafificin ilimi wanda yake kowa ilimi a cikin halittun Allah gabaki daya a zamanin shi shine Muhammad ibn Isma'il. Faqih Nu'aym ibn Hammad yake cewa Bukhari faqihu hadhihi al-umma, malamin fiqh na wannan al-umma kenan. Ishaq ibn Rahuwi yake cewa ya ku malaman hadisi ku yi duba zuwa ga wannan sarmai ku rubuto duk abin da ya kasance yace da lokacin Hassan al-Basri Bukhari huto ya taho to da ko Hassan al-Basri sai ya buƙaci ilimin wannan bawan Allah da fiqhun shi da hadisin shi yace sun fifita shi akan fi wajen fiqhu da hadisi akan al-Imam Ahmad ibn Hanbal ma da Ishaq ibn Rahuwi Raja yake cewa fifikon da Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari yayi ma malaman zamanin shi kamar fifikon maza da suka yi ma mata kuma shi aya ne a cikin ayar Allah yake yawo a ban kasa al-Imam al-Fallas yace dukkan hadisin da Bukhari bai san shi ba hadisi bane Yahya ibn Ja'far al-Bikandi yake cewa da a ce ina da ikon in kara ma al-Imam al-Bukhari kwanakaina da sai in kara mashi dan mutuwa ta mutuwan mutunci mutuwa Bukhari ko mutuwa al-umma ce Abdullah ibn Abdurrahman ad-Darimi yake cewa na ga malamai a Haramain Makka da Madina da Hijaz da Sham da Iraki yace ban ga ba wanda ya tattara ilimi kamar Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari Abu Sahal Muhammad ibn Nadar al-Faqih yake cewa naji malami sama da 30 daga cikin malaman Misr suna cewa buƙatar da muke ma Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari a cikin duniyar nan kamar buƙatar abinci da abin sha ne yace kuma yake cewa na kasance ina imla'i a cikin majalisi a cikin Baghdad yace mutun yana imla'i al-Imam al-Bukhari imla'i abinda suke ce mishi ne karanto hadisan Annabi alayhi salatu wassalam kawai sun majalisus sama da majalisus sama na Bukhari wanda aka tattara duk wanda kasance fannin hadisi ya san abinda ake ciki ya san me ake na majalisus sama ba sharhi ba ake kawai karanto hadisin ake da sanadin shi abin nihi malaman sanadin suke bukata dan sun san duk abinda yake cikin hadisi Al-Imam al-Bukhari yace a wannan majalisi na shaida aka kirga mutum 20,000 Imam al-Ayyim Abu Bakar ibn Khuzaimah yake cewa a fata kasa wannan kasar da muke takawa ban taba sanin an yi malami kamar Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari ba Abdullah ibn Hammad al-Amili yake cewa ina gurin a ce ma ni ba ma dan adam na fito ba a ce gashin jiki ne na al-Imam al-Bukhari duka wannan girmamawa ce da tabbatar da kima ga al-Imam al-Bukhari Muhammad ibn Abdurrahman ad-Daguli yake cewa kataba ahru Baghdad ila Muhammad ibn Isma'il kitabun fi al-muslimin bi khairin ma baqiyata fihim wa laysa ba'daka khairun hina tuftaqadu malamai suka rubuta mishi wannan takarda suna cewa musulmi dukkan su suna cikin alkhairi matakar Bukhari yana raye a cikin su kuma mutane sun shiga bala'i da musiba da rishin ilimi duk lokacin da aka ce babu kai al-Imam al-Bukhari ya kasance Allah ji kanshi karshe ne duk da wannan ilimin da Allah ya bashi kuma karshe ne wajen kumiya da shaja'a sadauki ne kuma ga kyauta mun gani dukiyar da ya mallaka duka ta ma'ayin shi raba ta yi kyauta kuma ga zuhud ga gudun duniya cikin duniyar wannan shi yasa hayyan mutube ko arme bai bayyana tama ilimi hidima ya kasance ibada shi yana sabki alqur'ani a cikin ramadan kowanne wuni sabka guda yake kuma ya tashi yi tarawihi a wunin ya tashi ya wuni yayi sabka guda kuma bai hana shi da dare kuma yayi tarawihi wanda kuma tarawihin shi ita ce kullun kwana uku duka sabka guda ne yake kullun izb 20 waraka yake cewa kuma da asuba ya tashi yayi sallah raka'a 12 an kira Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari yayin da ya sallaci azhar sai ya tashi yana nafila sai ya dage abun gakin rigar shi zail na rigar shi sai yake cewa wasu daga cikin su inda ku duba a cikin rigar nan ta akwai wani abu suna duba sai suka ga jarnako ne ya mishi azumbur jarnako ya mishi cizo wajen 16 ko 17 jikin duka ya kumbura wani kwari ne wanda ake cewa azumbur jarnako mai tsananin yana da zahin cizo ba sani shi muka yi amma malamai yadda suke hoye ko san shi ko to wannan abun sai da ya mishi cizo 16 ya hirna to wannan sai da ya mishi cizo 16 aka ce su yace ma kuleka suna lekawa suka ga guraren di ya kumbura sai yace musu suka ce ya kake yanke sallah kai yace ina kumya in yanke aya Allah dan saboda wani zahin jikina yana karanta wata sura yace sai na cika he na kai karshen ta zan bari yace inda a ce ina da ikon in gamu da Allah babu wani wanda yake bi na wani abu akan gibashi to zan buƙaci haka nan kuma haka ya kasance bawan Allah wajen jarhu wa ta'dil ma al-Imam al-Bukhari manyan makariyata cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji Bukhari ya ce fulanun kazzab ko fulanun dajjal kawo fulanu sakatu anhu fulanu fihi nazar da kaji bukhari ya hadu wannan magana to mutuna mai rauni ne na ƙarshe fulanu sakatu anhu ko kuma kenan shi yake da wannan istilahi khas nashi wanda inda wasu malamai ne cewa fulanu dajjal fulanu kazzab fulanu adafu du'afa wanda mummunan magana za a gaya mishi amma duk da lalacin su sai ya ce banni kauna gobe kiyama a tada ni ya halitta fa a cikin ilimin hadisi ka fadi siffan mutun dan saboda ba man haka yin gibar shi ba amma duk da wannan tsantsanin al-Imam al-Bukhari zai bukata ya fadi muguwar magana ga wani dan adam ya kasance yana cewa gobe kiyama guri na in tashi banni da abokin husuma ko dai wanda zai ce na ci hakkin shi kuma haka ya kasance rahimahullahu ta'ala yanan zan mu takaita akan wannan sai mu shiga cikin karatun mu cikin al-Jami'u Sahih na al-Imam al-Bukhari ba mu gushe ba muna cikin kitabul iman babi na 23 zan mu tashi kitabul iman shine kitabu na biyu bayan kitabu bada'il wahyi hadisi na babi na 23 al-Imam al-Bukhari rahimahullah yake cewa babun zulmun duna zulm baban dake bayanin zalimci koma bayan zalimci ma'ana zalimcin da bai kai zalimci ba wannan baban da al-Imam al-Bukhari ya kulla al-Imam Badruddin al-Aini a cikin Umdatul Qari yake cewa yayin da al-Imam al-Bukhari a baban da ya gabata ya mana bayani akan al-buga al-buga wanda suke yan huto na huto ya kasu duk wanda Allah yake cewa wani da yaftani minal mu'minin ka tatalu idan jama'a bi suka yi to wannan aya tana bayani ne akan albuga ahalul baga yanda malaman fiqhu sun san me ake nihi da su to tunda ya mana bayanin cewa wannan masu wannan halin sabo ne amma ba su kahurta ba to kuma sai yake kokarin kulla alaka cewa tunda sabo ne ba su kahurta ba ga wasu abubuwan ma da zai zano wanda suke nuna ga ayyuka na sabo amma kuma ba kahurci bane zalimci ne amma bai kai zalimci ba dan zalimci shine shirka kawai a yaran Qur'ani to amma akwai ne zalimcin da ba shirka ake nihi ba dan bai kai shirka ba nawi da sanadin shi muttasil Allah mushi rahama yake cewa haddathana abul walidi haddathana shu'ba ha ma'ana ha'u tahawil tahawil sanad wanda bayan mun yi bayanin ta kale yake cewa haddathani bishr bishr ya bani labari حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال يكي تشوى لما نزلت يعين بتسبق ونن آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يا الله مدو كن سركي ينا تشوى ودن دسكي إيماني كون بس تشاكو دا إيمان سد ظالم تشيبا ونن سوسكي دا أمن چن الله كما سوني شريه قال أصحاب رسول الله صحبان النبي صلى الله عليه وسلم سيسكا تشي أيونا لم يزلم تشكي موانيني بي ظالم تشيبا dan su sun fahimce shi akan umumin shi zalunci na sabo kawai fa anzalallahu sai Allah ya sabko dan ya warware musu wannan abun nihi abin da yake nihi da zalunci sai yace inna shirka la zulmun azim lalle shirka ita ce zalunci mai girma kenan anan gurin abin da Allah yake nihi shine zalumcin wannan shine shirka Allah madaukin sarki yake nihi al-Imam al-Aini da Badruddin al-Aini a Umdatul Qari yake cewa wannan hadisin abin da yake nihi ya bayyana al-Imam al-Bukhari abinda yasa ya kawo shi ya bayyana mana cewa zalimci mataki mataki ne kamar yadda masu sabo akwai wanda suka kasance masu sabo amma kuma ba a kahurtar da su ba to haka nan zalimci shi ma mataki mataki ne akwai zalimcin da bai kai shirka ba wannan shine abinda yake yasa ya kawo wannan saboda al-Imam Badruddin al-Aini a Umdatul Qari shi yake da al'ada din Bukhari ya kulla babe sai yayi bayanin muta munasabatahu bil babil madi menene munasabar da ta sa Bukhari kawai dan ba haka ba a shawaiyin kawai Bukhari yake zubo babu buka da alaka kamar yadda Qur'ani yana da malaman da suke bayanin munasabatu suwar munasabobin surori wannan surar me yasa ta zo bayan wagga wannan surar me yasa ta zo bayan wagga dadda hikima Allah yayi wannan amri ne tauqifiyan daga Allah ya taho yadda zan mu ga cewa Qur'ani daga sura kaza sai kaza sai kaza har zuwa ƙarshe to wannan lamari daga Allah ne yake kuma da kai dalilin da yasa da munasabar da ta sa to akwai malamai da suka tashi bayanin wannan munasabar cewa dalilin sura kaza da ta zo bayan sura kaza shine munasabar kaza to haka nan shi ma yake ma al-Jami'u Sahih cewa baban wannan da Bukhari ya kawo alaka shi da baban da ya wuce saboda kaza haka nan kuma in an kawo hadisi ya bayyana cewa wannan babe munasabatuhu litarjama munasaba shiga tarjamal littafin baban da aka kulla shine kaza farkon abinda umdatul qari badruddin al-aini rahimahullahu ta'ala yake yi kenan wanda badruddin al-aini Allah ji kanshi malamai suke cewa duk wanda ya karanta littafin shi umdatul qari yayi kadan yace bai fahimci ba abinda hadisin nan yake ni ta kowane janibi dan saboda in ya kulla babu ya kawo hadisi ya kawo rijalul isnad ladaiful isnad bayanul lugat bayanul ansab bayan istinbadul ahkam istikhrajul fawaid duka a kalkashin hadisi guda daya a matsayin babubuka yake ma kowane hadisi duk wata lugha da ta shigo sai ya fassara ta duk wani nasab da ya huto sai ya komi da komi kan an huta sai ya kawo mujallad 25 ne badruddinul aini wannan hadisi abinda zan mu doka cikin shi na fawaid cewa magana ashe in ta zo akan umumin ta a cikin shari'a ta musulunci ka'ida sanannan abu ne a usulul fiqh magana in ta zo akan umumi a umumin ta ake barin ta sai in wani khususi ya shigo ciki ita ce wannan sahabbai fahimtar da suka yi dan saboda zalimci kawai Allah ya ambata bai ce ba shirka amma sai suka bar shi akan umumin shi sai na sabo su suka dauke shi akan kowane sabo to sai Allah ya sabko wannan ya khassasa musu abin cewa wannan zalimcin shi shirka nake nihi da shi kuma cewa na kira in ta zo cikin siyaqun nafai ta kasance umumi ce kuma cewa khas bayyin aiki akan mubayyan da mujmal la kuma lafazi ana daukan shi akan zahirin shi inde ba an samu wani abin da ke nuna hana cewa ka a doke shi a zahirin shi ba kuma cewa darajar zalunci hawa hawa ne mataki mataki ne kuma cewa saban Allah ba a kirin shi cewa shirka ne kenan sabo ba kahurci bane sabanin wasu masu aqida mummuna yadda muka gani can baya cewa kuma wanda bai yi shirka da Allah ba kawai yana cikin aminci kuma shiryayyen mutum ne ko da zai aikata wasu sabo wannan shine abin da zan mu samu cikin wani idan aka ce al-ma'asi qad yu'azabu fa ma huwa al-amnu wal-ihtida'u allazi hasala lahu ai yanzu gashi an ce dukkan wanda ya kasance bai shirka mai imani ne to yana cikin aminci kuma shiryayye ne to sai yace kuma ana cewa inji al-imam ibnu hajar al-asqalani cewa ana samun kuma mai saban da gobe kiyama za a mishi azaba gami da zanubin da yayi to kuma wannan ina amincin da za a ce ya samu bayan an ce zai samu aminci amincin na lahira ake ne to kuma ya ne gashi har an mishi azaba shekara da shekaru a wuta bayan an huddo shi kuma a ce yana cikin aminci sai yace amincin da ake nihi amincin na dawama cikin wuta dan tunda ya huto in yaga wasu gasu can kahure har abada suke ciki zai san cewa eh lalle shi yana cikin aminci shine amsar da Imam Ibn Hajar ya bada sai babu na gaba babu na 24 babu alamatun nifaq babun bil idafa kenan babu alamatun nifaq baban dake bayanin alama ta munahucci alama ta munahucci kamar yadda ya gabata cewa kahurci kahurci da munahucci da sabo duka dai abubuwa ne da suke suna kusa da juna to da ya bayyana mana cewa can baya zalimci akwai wanda bai kai zalimci hawa hawa ne biyayya Allah kaza yana daga cikin imani kaza yana daga cikin imani ayyukan imani hawa hawa ne to kuma nan sai yake nihin al-Imam al-Bukhari in ji Badruddin al-Aini zai bayyana mana cewa mana hucci ma hawa hawa ne ba mana ba mataki ɗaya yake ba ba a matsayi ɗaya yake ba kamar yadda zan mu gani وبسند المتصل الى الامام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا سليمان ابو الربيع سليمان بابا الربيع يا بام لاباري يتي حدثنا اسماعيل بن جعفر حدثنا نافع ابن مالك ابن ابي عامر ابو سهيل عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه المنافق ثلاث يتي علامومي منافقي غدا uku ne اذا حدث كذبا idan yayi zance yayi ƙarya wa iza wa'ada akhlafa idan yayi alƙawali sai ya saba wa iza atumina khana in an amince mishi yayi ha'inci sanannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya huddo wannan hadisi a gurare guda uku cikin wannan littafi mai albarka wannan guri shine na farko an gama shi kenan guri hudu ya huddo wannan hadisi mai albarka yace idan abinda zan mu doka cikin wannan hadisin idan aka ce wannan hadisin zahirin shi cewa alawun munahuci wannan guda uku rakin ne tunda yayi kama kawo shi da siga ta al-hasan inda cewa yayi salasun min alamatin nifaq wannan sai a fahimci cewa ba su kade bane akwai wasu ma amma da yace ayatul munafiqi salasun alaman munafiqai guda uku race kenan yana nayin hasar takaice abun kawai akan wannan uku su kade ne to yace kuma iskalin yaya akai kuma an zo da hadisi na gaba da zai zo ce arba'un man kunna fihi abu guda hudu duk wanda suka sance tare da shi to ya kasance munafiki ne tatacce. To amsar da malamai suka bada nan cewa abinda ake nihi wannan ayoyin alamomin na munafiki guda uku idan mutun ya hada su yana da siffa ta munafici ya tattara a ce mishi munafiki ne kan mana karamin munafici ba wanda yake hudda mutun musulunci ba nifaqul asghar ko kuma annifaqul amali wanda ba hudda mutun yake daga musulunci asalin munafici babban shine ka bayyana a zahiri cewa kai musulmi ne kuma alhali a zuciya kafuri ne to ba shi ake nihi anan ba karamin munafici dan zaka ga ana samun kuskure wajen alaka hada tsakanin aya da aya ko hadisi da hadisi wani in ya kawo wannan hadisin ayatul munafiqi salasin kuma ya ce gashi ma Allah ya ce innal munafiqina fid darikil asfali minan nar shi kuma ba alaka ko daya wancan munafukan da Allah yake magana babban munafici yake magana wanda har abada wuta za su zama rihi na kasa ma wannan kuma mummuni ne mai sabo yake aikata wannan ayyuka kenan amsar da suka bada sai suka ce tsakanin hadisan bi babu cin karo da juna wannan ya ce uku wancan ya ce hudu kenan wanda ya samu annan guda uku munafiki ne in kuma ya kara suka zama da wancan hudin ya zama na munafikan khalisan kamar da zuwa watar wa munafici ne tatattan munafiki in ya samu annan munafiki ne zalla amma in ya samu ya kara da wancan na hudin ya zama na tatattan munafiki ne kenan shine bambancin wancan degree ne na sama wannan kuma yana kasa da shi ba koriya bace akai yace idan aka ce innal muradu bin nifaq nifaqul amal kamar yadda aka gabatar wanda shine al-imamul qurdabi yatahi wanda shine ma Huzaifa ibn Lima Umar yake ce ma Huzaifa shin har ka san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ni cikin munafukai ayu nan Umar ba yana nihin ba cewa munafici na kafirci shi kanshi ba zai tuhumi kanshi ba da wannan cewa yana nihin hal shin munafici na boye kafirci a zuciya munafici na aiki yake nihi rahimahullahu ta'ala kuma yace takaitawa da yayi akan wannan alamomi alamomi na munafici jiyawa ne ba wannan ukun bane ba hudun bane jiyawa ne to amma me yasa ya takaita wannan hadisin a wannan guda ukun sai al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala yake cewa abinda yasa ya takaita akan wannan ukun dan saboda su suke tunatarwa suke fadakarwa akan sauran saboda su ne jagorori akan harkan munafici munifaqul amali sai annabi ya takaita da su dan saboda yace musulincin gabaki ɗayan shi ya tattara ne akan abubuwa guda uku da fada da aiki da niyya to wannan sai fadakar akan cewa bacin zuciya shi magana kuma mutun ya bata ta shine ƙarya aikin maganganu na aiki in ƙarya ta shiga duka ta rusa su kuma ma ayyuka abin da ya shahi aiki kuma in ha'inci ya shigo duka ya rusa shi abin da ya shahi niyya kuma saba alƙawali duka ya rusa su kenan wannan sai aka tattaro su gabaki ɗaya sai su kasance sauran biyo su zasu ba su kadai ake nihi ba wannan kenan hadisi na gaba na 34 da sanadi muttasil zuwa ga al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ke ce hadathana Qabisa ibn Uqba yace Qubaysa afwan ibn Uqba ba mu labari hadathana Sufyan an al-A'mash ana Abdullah ibn Murra an Masruq ana Abdullah ibn Amri Masruq wannan latifa yake kalkin sunan shi ana ce mishi Masruq dan yana yaro an taba sace shi aka neme shi aka samu shi yake kiran shi da Masruq babban malamin tafsiri ne daga Abdullah ibn Amri yake ce annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi duwan abu guda hudu duwan da suka kasance tare da shi kana munafiqan khalisan munafiki ne tatacce kenan mun ga magana da ta wuce cewa hudun in ka ga masu munafiki ne tatacce kai doriya akan wancan wanda ya wuce wace wa man kanat fihi khasla duk wanda kasance yana da wata dabi'a daga cikin su kanat fihi khaslatun minan nifaq to yana da wata dabi'a ta munafici hatta ya da aha sai ya barta kenan wannan kuma ya bayyana mana annabi kwata kwata ya fassara mana abin da ya gabata cewa waccan ukun ma in daya ka doka kake da ita kabbar sauran baka da kamar ƙarya ka doka to kana da wani daskwane dai na siffar munafici duk da wanda ya hada biyu ya hika hada siffar munafici wanda ya hada uku ya hi wanda ya hada biyu har zuwa ga wanda ya hada hudu ya kari ya dori akai sai zaman kuma shi tataccen munafiki ne yace wa iza hadasa kazaba idan yayi zance sai yayi ƙarya yace wa iza ahada gadara idan yayi alƙawali sai yayi yaudara wa iza khasama fajara idan akai husuma sai yayi fajirci wannan tace abinda ta faru kenan abinda malamai suka fassara ana husuma yayi fajirci duk irin rikici ya taso shi bai cikin masu kashe wuta yana cikin masu hurata yana cikin masu izawa a cikin izabanna shine iza khasama fajara in ana husuma sai fajirci wannan hadisin a guri biyu al-Imam al-Bukhari ya huddo shi wannan shine guri na uku guri na farko kenan sai babu na gaba shine babun dake bayani kamar yadda muka yi bayani wasu abuwa Bukhari yana kulla su da idafa ko kuma ya kulla su da tanwini na baya kulla shi da idafa wannan kuma gashi zai kulla shi da tanwini shi yasa ake sa nuktatan a gaban shi qiyamul lailatul qadr min al-iman baban dake bayanin cewa tsayuwar lailatul qadr yana daga cikin imani yayin da al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama ya bayyana alamun manahuci da munin su kuma sai ya koma zuwa ga alamun imani da kuma kyakkya da kansu idan muka nura a can da farko Bukhari yana ta mana bayanin babun kazaminal iman sai ya bari sai ya kawo kuma cewa zalimci da manahuci sai ya gito su kuma na saban Allah wanda suke nuna cewa kuma ga saban Allah shi ma yana daga cikin sabo wannan zalimci amma kuma ba kahurci bane kenan sai bayan ya kawo bana kuma sai ya koma zuwa ga asalin abin da yake magana ga kanshi wannan koyi ne da alqur'ani haka yake yana magana akan wani abu sai ya barta ya kawo wani abin sabo yana kare kuma ya koma magana shi ta farko abinda ake cewa balaga al-istidrad kuma ana yin shi ne dan saboda wanke saura kunnan mai sauraro in aka dauki zance dai ana tayin shi sai kaga ya ishe ka to hikimar tahiya hikimar qur'ani sai ya bar magana ya dauko wani sabon zance in kaji dadin shi kuma sai a bar shi kuma sai a koma sabu tsohuwar magana da ake tiyawa yana nan cikin qur'ani to bukhari koyi ne da qur'ani nan yana kawo mana kazaminal iman sai ya dauke ya gito kuma kazaminal kufur kazaminal nifaq ya kawo su yan kadan kuma sai ya bari sai koma asalin abin da yake magana dan saboda jayu hankalin mai karatu kuma nan gurin lailatul qadar a cikin wannan babu ya kawo hadisi na 35 yake cewa haddathana abul yaman ya gabata cewa sunan shi al-hakam ibn nafi yake cewa akhbarana shu'aib ya ba mu labari yace haddathana abu zinad ya ba mu labari anil a'raj daga abi huraira a'raj yana cikin manyan dalibai na abu huraira kuma nan gurin abul yaman daga shu'aibu in yaka an wannan hanyar tazo an yawan samun ta akhbarana shu'aibu anil zuhri an urwata ibn zubair amma wannan gurin sai aka sauya hanya kuma yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa manya kuma lailatul qadr duk wanda ya tsayi wal lailatul qadri imanin wahati saban da imani da neman lada gufira lahu ma taqaddama min zambihi an gafarta mishi duk abin da ya gabata na zanubban shi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama ya kawo shi a cikin gurare guda 7 wannan shine guri na farko kuma a cikin nan gurin hadisin idan muka nura ai abinda yahi shahara dai man qama lailatul qadr duk wanda ya tsaya da sigar fi'ili madi man qama amma nan kuma sai ya kawo shi da sigar ta fi'ili mudari cewa man yaqum lailatul qadr wanda ya tsayi wal lailatul qadr da sabanin sauran ruwayoyi yana cewa man qama yace abinda al-Imam al-Kirmani Allah ji kanshi al-Imam al-Kirmani wani babban malami ne wanda ya gabaci sai Ibn Hajar yana da sharhi na sahih Bukhari ina da shi yana cikin littattafan da muna komawa gare su cikin wannan sharhi ya kawo wata nukta mai kyau nan gurin yace dan saboda tsayuwar Ramadan abu ne wanda ya kasance tabbatacce kuma hakanan azumin nashi da sabanin tsayuwar lailatul qadar kenan a wajen tsayuwar lailatul qadar da a wajen Ramadan ce aka yi man sama Ramadana imanin wahati saban amma kuma anan gurin lailatul qadar aka ce manya kuma lailatul qadar dan saboda me yasa dan saboda tsayuwar wannan Ramadan da kuma yin azumin Ramadan abu ne wanda tabbas ne ga watan nan in ya shigo kai su kawai kai amma kuma lailatul qadar ba tabbas ne ko kai tsayuwar daren a ce ka same shi to shine hikimar da aka kawo shi da manya kum lailatul qadar duk wanda ya tsaya kawo shi da fi'ili mudari dan saboda shi ba abu bane wanda yake tabbatacce shi yasa aka kawo shi da istiqbal yace anan gurin sai wata ishara ta zo wanda yayi amfani da fi'ili madi akan sa sakamakon shi kuma sai aka kawo dan saboda tabbatar da cewa abun nan yana tahi wannan shine abin da malamai suka yi bayani akan shi sai kuma babu na 26 a cikin kitabul iman shine babun al-jihad min al-iman baban da ke bayanin cewa jihadi yana daga cikin imani Allah jikan al-Imam al-Bukhari da sanadin shi muttasil yake cewa haddathana harmi ibn hafs قال حدثنا عبد الواحد حرمي ابن حفص من بيان چه با نسبه بچ زوا ga haramul makki ko kawai sunan shi ne haka kama in za a yi nasaba mutun zuwa ga harami na maka ko na madina cha za harmiyun ko alharim to amma wannan ba nasaba bace ba kawai sunan shi ne haka asalin sunan shi akwai wannan cikin malaman hadisi akwai wanda yadda zaka ji kalmomin su yadda zaka ji sunan ka nasaba shi zuwa ga wani abu kuma ba haka nan yake nihi ba malamai sun yi rubutu akan kamar zaidun alfaqir zaid sai ka fassara shi da cewa matalauci shi kuma an nasaba shi ne zuwa ga fiqaru zaharihi ciwon baya yake damun shi ake sa mishi suna cewa alfaqir dan da larabci da mai ciwon baya ma alfaqir ake ce mishi haka nan matalauci alfaqir kenan kaka ga an ce mishi zaidun alfaqir kai diwon matalauci to wannan shine irin shi ne nan haddathana abdul wahid yake cewa abdul wahid ya ba mu labari haddathana umara umara ya ba mu labari haddathana abu zur'a ibn amr ibn jarir qala sami'tu aba hurayra naji aba hurayra anan nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa in tadaballahu azza wa jal Allah ya lamunce ma'ana takaffalallah Allah ya lamunce dan saboda akwai ruwaya da wasu na cewa in tadaba da ma'anar shine ajaballahu Allah ya karba wasu suna fassara shi da haka in tadaba kuma amma abin da yake daidai shine cewa takaffalallahu dan saboda wata ruwaya ta zo kyarara ta ce takaffalallahu wanda zan mutar da ta ma cikin sahih al-bukhari kenan ta fassara wannan shine kawai takaffalallahu Allah ya lamunce liman kharaja fi sabilihi ga duk wanda ya huta yaki dan shi la yukhrijuhu babu abun da ya hudda shi illa imanun bi sai imani da ni shi ma nan gurin an yi al-iltifat abin da yake cewa al-iltifat ilimin balaga nan da farko annabi ne yake magana ce in tadaballahu azza wa jalla liman kharaja fi sabilihi kuma sai ce la yukhrijuhu illa imanun bi kenan da kamata a ce illa imanun bihi tunda annabi ne yake magana amma sai me da kuma damiri zuwa ga Allah shine al-iltifat cikin magana shi ma dan saboda jayu hankalin mai karatu yace wa tasdiqan bi rusuli tunda farkon magana ai ba Allah ya fara yin ta ba annabi ya fara yin ta kuma a ƙarshe ta juye ta koma ga Allah yace wa tasdiqan bi rusuli kuma dan gaskatarwa da manzannina yace an arji'ahu cewa in maido shi bi mana la da abin da ya samu min ajrin nalada au ganima ko kuma ganima au dukhilahu aljanna ko in shigar da shi aljanna yace walaula an ashuqa ala ummati annabi yace kuma kun ga magana ta koma ga annabi kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace walaula an ashuqa ala ummati dan ba gudun in tsananta ma al'umma ta ba ma qa'atu khalfa sarriya da ba zan zamana ba bayan wasu mayaka in aika mayaka su tahini ina gida da ba zan zamana ba to amma me yasa yace dan kai tsananta ma al'umma dan di yakin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine jagora ya tahi sahabbai da wanda basu da lahiya da wanda suna da laruri duk gurin su su yi watsi da larurin nasu su bi annabi sallallahu alaihi wasallam yakin nan to amma in wani ne aka tura sai sassauta masa cewa to tunda jagoran yana gida shine annabi sallallahu alaihi wasallam mu masu uzuri ko mun tsaya ma muna tare da shi to wannan hikima ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam bai huta ba kowane yakin bai yake huta ce sai an yi da shi sariya in an ce sariya da larabci sune mayakan da shugaban su bai cikin su babu jagoran a ciki karamar wannan mayaka kenan in kuma jaish ne wanda da shugaban a ciki shi ake kira jaish yace waladitu anni uqtalu fi sabilillah nayi gurin in ji annabi cewa a kashe ni a tafarkin Allah a jihadi summa uhya sannan araya ni summa uqtal sannan a kashe ni summa uhya sannan araya ni summa uqtal sannan a kashe ni duk da zahin mutuwa amma kuma dan saboda abin da ya gani na faralar jihadi yana kokarin ci yana gurin cewa ina ma a ce an samu so diyawa mutuwa kamar yadda masu wadda suka mutu a fagen jihadi ya zo a hadisin da zan mu same shi cikin sahih al-bukhari cewa Allah ya tada su cewa mi kuke so in ba ku kuyi guri suka ce gurin ya Allah shine kawai a maida mu duniya a ƙara kashe mu ta hanyar jihadi yace musu na rubuta cewa duk wanda yazo bai koma kuyi wani gurin daban dai sai suka ce to ya Allah madaukin sarki a kai sako ga mutanen mu a ba su labarin abinda muke ciki abinda muke ciki na lada da karamci da girmamawa da mutuntawa da muka samu sai Allah ya sabko ya tabashirun yace wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya huddo shi a guri tara wannan shine guri na harko kuma wannan yana nuna mana cewa jihadi yana daga cikin imani kuma da bayanin farala ta jihadi wannan hadisi ya zo ta hanya Abu Zur'a wanda ya tattaro lamurra guda uku kuma al-Imam al-Bukhari ya tattare shi cikin lamari guda biyu yazo da shi ta hanyar Isma'ili da Abu Nu'aym cikin mustakharijin su daga Abdul Wahid ibn Ziyad wanda aka ambata da cikon hadisin haka yake a wajen al-Imam Muslim ta wata huska daban ta wajen Umara ibn al-Qaqa yazo hadisin Ar-Rabi daga A'raj da wani shi daga Abi Huraira kamar yadda zai zo cikin kitabul jihad wanda a can ne za a yawaita bayani akan shi nan yazo ne kawai dan bayyana cewa jihadi yana daga cikin imani kenan nan ba gurin sharhin shi bane ba yawa babu na gaba cikin kitabul iman babu na 27 shine babun tadawwu qiyamu ramadan min al iman baban dake bayanin tadawwi nafila ta tsayuwar ramadan tana daga cikin imani yawa al-Imam al-Bukhari da sanadi muttasil zuwa gare shi yake cewa haddathana Isma'il Isma'il ya ba mu labari haddathani Malik Malik ya bani labari kun ga kamar yadda muka yi magana can baya cewa dan saboda Isma'il kawai Isma'il ibn Abi Uwais ne yake da riwaya daga Malik da shi yasa da ya kawo shi sai bar shi muhmal babu ambaton cewa Isma'il dan wani ko Isma'il na gari kaza ba nisba ba komi Isma'il daga an ce daga Malik shi da yake riwaya daga Malik a cikin littafin Bukhari dai kenan shi yasa da ya kawo shi bai bukata sai ya ce maka kaza daga ibn shihab daga humaid ibn abdurrahman daga abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah mai tsira da amincin Allah yake cewa man kama ramadan duk wanda ya tsayi wa ramadan imanin wahati saban da imani kuma da neman lada gufira lahu ma taqaddama min zambihi an gafarta mishi abin da ya gabata na zinuban shi kenan irin hadisin da ya gabata bayanin shi babu na gaba na 28 al-Imam al-Bukhari ke cewa babu saumi ramadan baban dake bayanin cewa azumin ramadan ihtisaban wanda yi shi dan neman lada min al-iman yana daga cikin imani yake cewa hadisi na 38 haddathana ibn salam ya ba mu labari akhbarana muhammad ibn fudail ya ba mu labari haddathana yahya ibn sa'id an abi salma an abi huraira qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama ramadan duk wanda ya azumin ramadan imanin wahati saban da imani da ballada yace gufira lahu ma taqaddama min zambihi an gafarta mishi abin da ya gabata na zinuban shi a nura da kyau can baya na farko cewa aka yi man kama ramadan shi yasa aka kawo shi baban dake bayanin tsayuwar ramadan imani ne kenan sallar tarawihi nan kuma azumin shi kan shi ramadan kin shine muka yi bayanin cewa a wajen sallar ramadan da yi tsawon kiyamun ramadan da lafazin madi aka kawo man kama can kuma baya aka ce manya kum kenan wanda yayi tsayuwa an kawo shi da lafazin fi'ili mudari'i nan kuma su duka biyu ita ce dalilin da yasa nukutar da muka yi bayani ita ce malamai suka ce yasa aka kawo shi da haka babu na 39 yake cewa babun baban dake bayanin addini yusrun addini mai sauki ne wa qaulun nabi da kuma fadar annabi sallallahu alaihi wasallam ahabbu dinu ila allahi alhanafiyatu samaha mafificin addinin da Allah ya so a wajen Allah shine alhanafiyatu samaha addini wanda yake karkatacce ga dukkan wata mummunan hanya a sama kuma mai sauki wanda ya kasance mai sauki wannan ɗan uwa anan gurin al-Imam al-Bukhari tun a cikin baban nan zan mu gane as-sana al-hadisiyya a karkashin iya kwarewa wajen sana'a ta hadisi wajen al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala 29 babu ne 29 afwan al-hanafiyatu samha wannan lafazin da an da yake kuma da fadar annabi sallallahu alaihi wasallam ahabbu dini ila allahi al-hanafiyatu samha mafificin addini da Allah ya so shine daidaitaccen addini kuma wanda ya kasance mai sauki wannan sai kulla shi a cikin babu bai kawo shi a matsayin hadisi ba kuma hadisi ne me yasa bukhari ya mishi haka dan saboda hadisi ne amma bai cika sharadin shi ba kuma hadisi ne ingantacce hadisi ne hasan matsayin shi hadisi ne hasan to amma sai kawo shi a cikin babu kenan ya kawo maka shi ka san shi amma ba a cikin littafin shi ba ba a cikin hadisan da yake zanarwa ba dan saboda shi bai cika sharadin shi ba kuma yadda yana cikin musannad al-Imam Ahmad ibn Hanbal da al-adabul mufrad shi kan shi bukharin ya kawo wannan hadisin da sanadin shi muttasil amma a matsayin hadisi hasan ne hadisin la 39 na 41 yake ce haddathana abdusalam ibn mutahhir qala haddathana umar ibn ali an ma'an ibn muhammad al-gifari daga sa'id ibn abi sa'id al-maqburi daga abi huraira daga annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa innad dinu yusrun lalle addini mai sauki ne walan yushadda dinu ahadun illa galaba babu wanda zai tsananta addini sai ya rinjaye shi illa galabahuddin sai addini ya rinjaye shi yace fasaddidu ku daidaita wa qaribu kuma ku kusanta wajen aikin alheri ku kwatanta kuma ku daidaita wa abshuru ku yi bishara ku haranta rai kuma wajen aiki wasta'inu bil gadwa ku nemi taimako da yin sabko war rauha da maraita wa shay'in min adulja kuma da wani dan abu na cikin dare nan annabi sallallahu kamar yadda zan mu gan shi cikin sharhi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ni hadisin wannan al-imam al-bukhari ya kawo shi a guri hudu cikin littafin shi wannan shine guri na farko a cikin al-jami'u sahih al-imam ibn al-munayyir rahimahullahu ta'ala yake cewa cikin wannan hadisi mafada ta annabi sallallahu alaihi wasallam akwai alama mai girma cikin alamomi na annabta hakika yace mun ga jama'a da dama wanda suke tsanantawa cikin addini a ƙarshe sai su kasa ba wai ana nihin ba cewa mutun ya bar neman abin da yake al-akmal ne abin da yake cika ya hidide a ce kai kokarin shi kamar yanzu masalan an ce arwalla ana yi wankewa so daya ana wankewa so bibi ana wankewa so uku to nan dan wanda yazo ce sai yayi so uku dan neman kamala ba ka ce mishi ba wani akwai tsanantawa ba wannan ba ake nihi ba wannan tsanantawa ba yana korewa cewa mutun ya nemi abu mafi kamala ba kuma yace ba ana nihin a kore kamala ba ana nihin wucewa gona da iri cikin addini ta yadda zai kai mutun kosawa ko kuma wajen tadawi wajen nafila ya azama kan shi cewa kullun sai ya raka a dubu ko kullun sai ya raka a 500 to wannan zuwa gaba a hankali kadan kadan wannan abin sai ya gagare shi shine ake nihi ko kuma yace wajen farilla yace sai ya wuce iyaka akan lokacin da aka sa ko kuma wajen sallah yayi ta qiyamul layl yayi tai har kusan asuba kuma in ya kwanta sallah asuba ta wuce shi to wannan shine tsanantawa ake nihi ba tsanantawa ba ta neman al-akmal ko ya kwanta yi sallah har wannan ta huto mi har sallah ta huto mishi annabi a cikin wata a wani hadisi yake cewa innakum lan tanalu hazal amr bil mubalaga ku ba za ku samu wannan lamarin na addini da kai da tsanantawa yace wa khairu dinikum al-yusra mafificin addinin ku shine dai saukakawa kuma ana fahimta a cikin wannan addini cewa duk lokacin da Allah ya kawo rukhsa to bawa yayi kokarin amsarta Allah ya ce in baka da lahiya ka aje azumi kakka ce a sai na dauka ka doka kana ta wahala ko kuma yace mai bulaguro ya aje azumi ya bashi rukhsa yace a shi ai jarumi ne zai dauka ya dauka yayi ta wahala wannan Allah madaukin sarki bai so ya zo a hadisi cewa Allah yana so in ya kawo rangwame a karba kamar yadda idan ya kawo sauki in ya kawo farilla yake so a amsa malamai wanda suna masalta shi da cewa babban mutum ne ko wani sarki ya kira ka cewa zai maka kyauta cikin jama'a ya ce wani ga wannan kyauta saboda kaza da zakai da jinjina maka ga kyauta na ba ka ce mishi a mai gida a bari kawai a saida mini a bari sai zan yi kenan wannan kamar haka ne kai ma Allah ya baka rangwame ya baka sauki ka ce a bari kawai ni na iya kenan wannan shine malamai suka ce ana son mutum ya kokarin amsar rukhsar shi a cikin wannan kuma wannan lokutan da annabi sallallahu alaihi wasallam duba balaga ta annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan lokutan ya buga mana misali cewa mu yi kokarin neman kamar dan bulaguro da idan zai yi tahiya mai kyau dan bulaguro mai hankali shine wanda zai yi sabko yana tahiya tunda asuba ya tashi lokacin da rana ta yi zahiri ya tsaya ya kwanta ya huta kuma in ta yi marece ya tashi kamar bayan la'asar ya tashi hau abun hawan shi ya tahi yana tahiya kuma dare yayi kuma ya ci gaba da tahiyar shi cikin dare wannan tahiyar zai ta kasance mishi cikin sauki ba zai sha wahalar ta ba kuma ko aiki ne mutun yake yi idan yayi haka zai kasance ya yi samun saukin shi maimakon a ce ya tashi da sahi ya fara kuma rana ta kishin shi marece in ta ya sha wahala gajiya ta wuce ta wancan mutuna kuma wancan mutuna aikin da yayi da tahiyar da yayi ta hitaka kai kuma wahalar da kai ta hitashi kuma baka samu aiki irin nashi ba menene yasa ya samu wannan saboda hikimar sanin hanyar neman abun hanyar bin abun to annabi ya buga mana wannan misali dan balaga tashi cewa to mu ma wajen addini mu yi kokarin neman sanin hanya ba yawan yawaita abu ba wanda zai kasance ya san abu yana da sani cikin addini sai kaga duk lamurra na addini in sun zo ba zafi su bashi wahala ba sabanin wanda yake jahili ne rishin sani sai sa ta azama kan shi wahala yayi ta azama kan shi wahala sahi sun tsuha Allah ya sabke musu azumin farilla ma amma kuma ganin su ina aibu mun iya ba na farillan ma sai mun yi na farillan ma ya sabke musu amma kuma sai tai hannana nafila wadda ku Allah inda sun sani Allah ya dau alƙawarin cewa duk abin da kake yi har ka tsuha to Allah ka bari ya shi ya dauke maka zai baka ladan ko baka yi shi ba kamar yadda marar lahiya ma haka nan kana yin wasu nafilfilinka to kuma yau sai rishin lahiya ta same ka hadisi sahihi wanda zan mutarra shi a Bukhari kuma sai rishin lahiya ta zo ko bulaguro ya zo baka samu damar yin wannan abin ba to Allah madaukin sarki ya ce ka bari kawai zai baka ladan to rishin sani ya sa ka tashi ka ce kawai da ƙarfi ma sai nayi bana bar wannan abun ya wuce ni ba na saba shi kuma wahala ce zakai baka san ba cewa ya dau mai bada wai ya dau alƙawarin cewa zai baka kamar zan mutahi sallar jami'i misali suna da yawa an je za a yi ruku'u raka'a ta ƙarshe wanda yake bai san abun ba sai ya ta gudu ya tahi da gudu ya je yana shasheka ya shiga cikin sahu yana shasheka ba nutsuwa ya sallar ya saba ma annabi a misira da amincin Allah akan sallar shi wanda kuma ya sani sai ya tahi shi a hankali dan ya san annabin ya ce in ka je ladan Allah ya dau alƙawarin baka abinda ka samu ba samun raka'a bane dole samun jami'i samun jami'i daban kuma samun raka'a daban to abinda ban mu ganewa awamun nasu su ganewa kenan sai mutun yayi ta gaugawa ya ce kai rasa raka'a karshe ce mai gudu su kuma gudun in suka yi sun bata gaba ɗaya ba ladan kuma an saba ma annabi alhali ko wanda ya sani sai ya tahiye shi cikin hankali yayi biyayya ga annabi kuma ya samu ladan jami'in da Allah ko ya je an sallame Allah zai bashi ladan jami'i tunda kyakkyawan ne shi ya taso kenan wannan misalai ne wanda suke nuna mana cewa wanda yake da ilimi ya san hanyar neman lada yahi wanda bai sani ba sai ta wahala yana ganin wannan wahalan mai yawa ita ce ladan zan mutar da hadisin Abu Isra'il wanda ya wuni yake dauki azumi kuma ya wuni cikin rana tunanin shi cewa ajruka ala qadar nasabik ladanka iya wahalarka wanda kuma ba haka nan bane a musulunci Allah nagarta abu yake so ba wahalar da kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wancan wane ne aka ce Abu Isra'il ne yayi alwashin cewa in kana hudu ba da azumi zai saurare ta kuma yayi tsaye cikin rana haka kare annabi sai ya ce ku umarce shi ya shiga inuwa azumin shi kuma ya yi da sashi kenan wannan ba kai wahala ba shi bane bas yawan samun lada zikiri ne kowane abu in ka dauke shi ka kai shi gurin shi sai ka ga ladan shi ya zo akwai zikiri wanda aka kawo na shiga kasuwa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya karanta shi yana da lada miliyan guda zinubi an kankare mishi miliyan guda an yi hudu daya fa in ya hudu guda daya to kuma idan kuma ya kasance in ba a cikin kasuwa bane ka hade shi ladan shi ba haka nan bane to yanzu wanda bai sani ba sai ya je shiga kasuwa ya huto ba abin da yayi bakin shi a rihe ko da zage-zage ma zai shiga ya huto alhali ko wanda ya sani shiga kasuwa gara basa ce gare shi riba ce a gare shi nan zai ta maimaita wannan zikirin ya ta samu miliyoyikan lada ya ta samu zunubai miliyoyika ana zubda mishi kenan wannan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake son nuna mana a wannan cewa wasta'inu ku nemi taimako bil gadwa da yin sammako tunda sahi kai bulaguro ya misalta sha'anin addini ne da sha'anin dan bulaguro kwararre da ya gane sha'anin tahiya wanda ya san sanin kamar yadda a Hausa ake cewa sanin hanya yahi sabgogo sai kai sabgo kai ta wahala an baka san hanya ba kana ta kewaye kewaye wanda ya san hanya ya bari sai ya sahi ya tashi kuma ya riga yake zuwa to haka ne sha'anin addini babu makawa sai mun tashi mun yi karatu sai mun tashi mun neme shi zan mu gane wasu asrar wasu abubuwa na neman lada garabo soshi masu yawa wanda ba zaka je su ba a bakin malamai ko a gurin wa'azi wanda dole sai wanda ya karanta ya ga a bakin wannan hadisi zan mu tsaya darasi na gaba sai mu tashi cikin kitabul iman babi na 30 abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu ladan shi na kuskure kuma Allah ya mana gafara اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله